أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله بركة مدى ساكي سادوا أوان رانا سجوما مي البركة أديدي وان اللوكتي مي البركة أوان رانا تا ليا قواتا ربيع الثاني هجرة دبو ليا دادري حدود تلاتين دا تقوس وان دي ديدي درانا تلاتين قواتا إن شاء بيو دبو بيو دبو مشاشي دا ميلادية dan ci gaba da darasin mu na wannan littafi wanda yake karantar da mu sha'anin mu na addinin musulunci wanda taken darasin kamar da muka yi masa take shine ana muslim ni musulmi ne domin darasin zai nuna maka matsayin ka na musulmi ya nuna maka kai wane ne da kuma nuna maka menene addinin ka na musulunci yasa darasin yana dauke da tambayoyi kusan 200 da wani abu akan musulunci wanda duka wanda ya bibiyo wa'annan tambayoyin ya saurare su da kyau to ko shakka babu zai fahimci kaso mai yawa game da sha'anin sa na musulunci musamman bangaren abin da ya shafi kudurin zuciya abinda mutum ake so ya kudurce a zuciyarsa game da addinin sa mun yi darussa kusan guda 2 zuwa 3 a cikin wannan littafi da suna i'tiqadi alamu sunnat alamu sunnat al-manshura li'tiqadi al-ta'ifah al-najiyah al-manshura na al-imam hafiz bin ahmad al-hakami to mun darasa biyu zuwa uku a cikin wannan littafi a inda muka tsaya mun yi bayani akan ibada tunda darasin ko littafin ya faro ne tun daga tambaya akan menene dalilin da ya halicce ka ko menene al'amarin da Allah ya halicci bayi saboda shi to wanda aka yi bayani cewa Allah ya halicci bayin sa ne saboda su yi masa bauta saboda su bauta masa to shine mallam ya shiga yana mana bayanin to ita bautar mecece ita yaya take sannan kuma menene sharuɗanta ka'idodin da zaka bi a matsayinka na bawa ka tabbatar da cewa abin da kai din nan bauta ne ga Allah wannan duk mallan yayi bayani a darussan da suka gabata yau da izinin Allah ta'ala malam za mu tashi tambaya ta 12 wanda yake kam maratibu dinil islam kam maratibu dinil islam nawa ne matakan addinin musulunci to tunda mun ji a darussan da suka gabata me ake nufi da bauta kuma mun ji ka'idodinta mun ji sharuɗanta to yanzu abin da ya rage bautar ƙarƙashin wani addini za mu yi ta shin za mu yi bauta ne ƙarƙashin addinin kiristanci a'a ƙarƙashin addinin yahudanci a'a bautar za mu yi ta ne ƙarƙashin addinin musulunci to shi wannan addini mallan yake so ya gaya mana matakansa maratib ɗinsa wato sai ka kalli addinin kamar wani bene ne mai hawa uku kamar wani bene ne mai hawa uku na farko yace amsar tambayar yace huwa salasu maratib wato matakan addinin musulunci guda uku ne na farko al-islam na biyu al-iman na uku al-ihsan wato wannan sune matakai maratib na addinin musulunci yace al-islamu wal-imanu wal-ihsan matakan addinin musulunci shine islam da kuma iman da kuma ihsan sai ce wa kullu wahidin minhuma iza utliqa shamla ad-din kulluhu ko shamla ad-din kulluhu ko wani ɗaya daga cikin su idan aka yi itlaqin sa to ya kamtattare addinin gabaɗayan sa ma'ana idan aka ce al-islam to ya wadatar shikenan da kaji ka san abin da ake nufi shine addinin musulunci haka kuma idan aka ce al-iman idan mutun ya ji zai fahimci kalmar iman ta shafi dukkanin musulunci gabaɗayan sa shi yasa idan aka yi itlaqin islam ko aka yi itlaqin iman to wannan ya shafi gabaɗayan musulunci amma idan aka hada su tare a wuri daya aka ce al-islam wal iman to islam sai ya shafi ayyukan zahiri wato ayyuka da mutun yake yi a zahiri da gabansa iman kuma ya shafi ayyuka da mutun yake yi a cikin zuciyarsa amma idan daya ya zo to zai wakilci dayan domin idan aka ce addinin musulunci to ya shafi imani ya shafi mika wuya ya shafi kyautatawa duka sai ya ce ma ma'anar islam wanda wannan shine tambaya ta 13 ya ce ma ma'anar islam to menene ma'anar islam tunda mun ce matakan addinin musulunci guda uku ne na farko islam na biyu al-iman na uku al-ihsan to shi al-islam din wanda shine na farko daga cikin waɗannan matakai guda uku me ma'anarsa ma'ana malan zai dauke su ɗaya bayan ɗaya sai ya mana fashin bakin su da farko zai dauki me al-islam sai ya mana bayani akan sa idan ya kammala bayani akan menene al-islam sai kuma ya dawo ya mana bayani akan menene al-iman shi ma idan ya kammala kuma sai ya dawo ya mana bayani akan menene al-ihsan wanda wannan gaba daya in ka bi darasin mataki mataki zaka fahimci kowanne daga cikin waɗannan matakai guda uku Allah ya mana jagora yace ma ma'anar islam menene ma'anar al-islam yace ma'anahu ma'anar al-islam shine al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-khulus min ash-shirk idan aka ce al-islam yace huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid shine mika wuya sallamawa ka mika wuyan ka ga Allah bit-tauhid ta hanyar kadaita shi to sallama wuya ka mika wuyan ka kai saranda ka saduda ka bi ka sallama wannan shi yake kira islam ma'ana duk yanda Allah ya kada da kai to can zaka yi kuma Allah zaka kadaita da irin wannan biyayyar shine ka mika wuya ga dokokin Allah gabaɗayan su al-istislamu lillah sannan kuma bit-tauhid da sharadi tare da tauhidi ashe da zaka mika wuya ga dokokin Allah sannan kuma ka hada Allah da wani to wannan sai ya zama islam dinka ba zai karbo ba saboda me ka hada Allah da wani sun yi tarayya dole ya zama mika wuyan da kai bit-tauhid ta hanyar tauhidi ka kadaita Allah da biyayya duk abin da ya saba ma dokar Allah to ka kauce masa wal-inqiyadu lahu bit-ta'a da kuma mika jawuwa gare shi ta hanyar yi masa da'a al-inqiyad kalmar inqiyad shine jawuwa in an jaka ka jawu kar a jaka ka tirje a in an jaka ka jawu kamar ragume da akala in an jashi sai kaga ya jayu ba gardama to haka ake so ka zama karkashin dokokin musulunci duk inda suka jaka can zaka yi abinda musuluncin yace ka yi shimfida maka na dokoki su zaka bi inda ya gindaya maka iyaka yace kar ka yi to ka kiyaye kuma kar ka yi to wannan shine al-inqiyadu lahu bit-ta'a me ka jayuwa gare shi ma'ana ga Allah ta hanyar yi masa da'a da biyayya ta hanyar yi ma manzansa da'a da biyayya yace wal khulus min ash-shirki da kuma tsarkakuwa daga shirka wato mutum ya tsarkake kansa daga shirka babbar shirka da kuma karaman shirka bana zai mana bayani menene babbar shirka da karamar shirka a can gaba insha Allah in Allah ya kai mu malai hujja da ayoyin alqur'ani na farko yace qala Allahu ta'ala Allah ta'ala yace wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wane ne yafi kyautata addini wane ne yafi kyautata addini daga wanda ya sallama rayuwarsa ya mika fuskarsa gaba ɗaya ga Allah ai babu wanda yafi shi kyautata addini sai dai ayi daidai da shi mutumin da ya sallama rayuwarsa ya mika fuskarsa ya mika ya jayu ga dokokin Allah ba wanda yafi shi kyautata addini sai fa ayi daidai da shi shine Allah ta'ala ya ce wa man ahsanu dinan wane ne yafi kyautata addini daga wanda ya sallama rayuwarsa gaba ɗaya ga dokokin Allah akwai wanda yafi shi babu sai dai a yi daidai da shi. A wata aya, wannan tana cikin suratul Nisa'i aya ta 125, a wata aya Allah ta'ala yake wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusta. Ubangiji ya ce wa man yuslim wajhahu ila Allah, dukkan wanda ya sallama rayuwarsa ga Allah, ya miƙa ya sallama fuskansa ga Allah gaba daya, ya zama ya dauki rayuwar shi gaba daya, ya miƙa ta ga dokar Allah, ba ya da ƴancin yayi abu sai abinda dokar Allah ta sa shi. Komai zai tsaya ya tuna mai Allah ya ce, in tashi zai tuna yayi Allah ya ce a miƙe, haka in zai zauna, in zai ci abinci, in zai shiga gidansa, in zai fita gidansa, duk wani abin da zai yi, duk wani motsi da zai yi, akwai dokar Allah da Allah ya shimfida cewa ga yanda zaka motsa. Kasuwanci ga yanda aka ce ka yi shi, aure ga yanda aka ce ka yi shi, sallah ga yanda aka ce ka yi ta, kowace irin ibada, salati, zikiri, kome, akwai yanda shari'a ta ce ka yi shi. To idan mutum ya miƙa wuya ga wannan, ya fi kowa kyauta ta addini. Shine Allah ya ce wa man yuslim wajhahu ila Allah, duk wanda ya miƙa rayuwarsa gaba ɗaya ga dokar Allah, wa huwa muhsinun alhali, shi yana mai kyautatawa, yana mai kyautata aikinsa, ma'ana yana kyautata aikin, yana yinsa da kyau. Faqad istamsaka bil urwatil wusta, to haƙiƙa ya yi riko da igiyan nan mai ƙarfi. A ƙarshen ayar Allah ya ce walillahi aqibatul umur, ila Allahi aqibatul umur, ko walillahi aqibatul umur. Wannan ya nuna sallama rayuwa ga Allah, shi ake kira al-islam. Wa man yuslim wajhahu ila Allah, sallama rayuwanka gaba ɗaya ga Allah, ma'ana ka bi dokar Allah, to wannan shi ake kiransa al-islam. Wannan ayar tana cikin suratul Luqman aya ta 22. Allah ta'ala a wata aya yace fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa bashiril muhbitin. Allah ta'ala yace fa ilahukum ilahun wahid, ku sani abin bautarku abin bauta ne guda ɗaya, falahu aslimu, saboda haka gare shi za ku miƙa wuya. Falahu aslimu, gare shi za ku miƙa wuya gaba ɗaya, ku sallama gare shi. Allah ya ce wa bashiril muhbitin, kuma ka yi bushara ga masu kaskantar da kansu suna yin tawali'u ga Ubangiji, suna bin dokokinsa. Allah ya ce kai musu bushara da aljanna. Wannan ayar tana cikin suratul Hajj aya ta 34. To kaga wannan sai ke fassara mana ma'anar Islam. Da wannan sai mu fahimci cewa ashe ma'anar al-Islam shine miƙa wuya da jayuwa ga dokokin Allah. Ya zama ba ka da zaɓi sai yanda aka yi da kai. To wannan shine cikakken musulmi. Gurgudan yanda kake sallamawa, kake miƙa wuya ga dokokin Allah, gurgudan yanda musuluncinka kake samun matsayi na kamala na cikakken musulmi. Idan aka same ka da rauni a fuskar miƙa wuya da sallamawa, ka sallama wuya ga wasu abubuwa, wasu abubuwa kuma ka ƙi, wasu abubuwa da aka hana ka bari, wasu kuma kana yi, to wannan yana nuna kuma raunin musuluncinka, ma'ana gurgudan miƙa wuyanka, gurgudan kamalar musuluncinka. Idan mun fahimci cewa ma'anar Islam shine miƙa wuya, to sai mu fahimci tambaya ta 14. Amma da yace madalilu ala shumulihi ddin kullihi inda itlaq, a ɗazu muka ce idan aka yi itlaqin kalmar Islam, to ta kwashi dukkanin, ana nufin duk musuluncin gaba ɗaya, ana nufin duk addinin gaba ɗaya. Haka idan aka yi itlaqin kalmar al-iman, ana nufin dukkan addinin gaba ɗaya. To shine malai yace me dalilin da yasa aka ce idan aka yi itlaqin kalmar Islam, to ta tattare gaba ɗaya addinin, ma'ana ana nufin dukkanin addini, addinin musulunci. Me dalili? Shine malai yace amsar shine qauluhu ta'ala, qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala yace inna ad-dina inda Allahil Islam, lalle addini a wajen Allah shine musulunci. Kaga anan bai ce al-islam wal iman ba, sai aka yi fadi Islam shi kadai, domin har iman ya shigo anan. Inna ad-dina inda Allahil Islam, lalle addini a wurin Allah shine Islam, shine miƙa wuya ga dokokin Allah. Kaga har imani ya shigo ciki anan. Ashe za a iya amfani da kalmar al-islam ana nufin gaba ɗayan addinin, wanda har imani da ihsani duka su shigo ciki. Wannan ayar tana cikin suratu Ali Imran aya ta 19. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, kuma manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi, yace bada al-islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, musulunci ya fara yana bako, kuma da sannu zai koma bako kamar yanda ya faro yana bako. To kaga anan shi ba sai manzo Allah ya yi itlaqin kalmar al-islam, yace bada al-islam qariban kaga bai ce bada al islam wal iman ba ashe idan aka ce al islam kadai zai iya wadatarwa wato musulmi ya fahimci ana nufin mika wayan da kuma imani gaba ɗaya duk sun shigo ciki wa qala sallallahu wannan hadisin yana cikin imam muslim rawaito shi wannan hadisin yana cikin muslim imam muslim rawaito shi wa qala sallallahu alaihi wasallam kuma manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi yace afdarul islam imanun billah mafificin musulunci shine imani da Allah mafificin musulunci shine imanun billah mutun yayi imani da Allah a zuciyarsa ba da yace wa ghairu zalika da wasu dalilai irin wa'annan wanda ba a kawo ba wanda duk suna nuna idan aka yi amfani da kalmar islam to ana nufin gaba ɗayan addini sai tambaya ta 15 yace mad dalilu ala ta'rifihi bil arkan al khamsa inda tafsil to me hujja me dalili akan ta'rifin musulunci da manzon Allah yayi da rukunan nan guda biyar inda tafsil a lokacin da ake bukatar a rarrabe kalmar islam idan ana son ayi bayanin kalmar islam billa filla ayi tafsilin ta to shine sai ayi bayanin rukunan musulunci to aina aka samu dalili na bayani akan rukunan musuluncin nan guda biyar da aka sani domin dukkan musulmi idan aka ce arkanul islam rukunan musulunci sai ce guda biyar ne to aina aka samu wannan dalilin shine nan ma da yake mana wannan tambaya ma'ana tunda mun fahimci cewa musulunci shine mika waya kuma idan aka yi amfani da kalmar musulunci aka ce al-islam ana nufin gaba ɗayan addini to ana ta'rifin sa ayi masa ayi bayanin sa filla filla a ce ruku yana da musulunci shine wasu rukunai guda biyar su ne ake nufi da arkanul islam shika shikan musulunci to ina aka samu dalili sai ce dalilin qauluhu sallallahu alaihi wasallam inda aka samu dalili shine fadar manzo tsira da amincin Allah tabbata gare shi fi hadisi su'ali jibril iyyahu al-din a cikin wani hadisi da mala'ika jibril yayi masa tambaya game da addini sai manzo Allah ya bashi amsa a lokacin da mala'ika jibril yace masa akhbirni anil islam ba ni labari game da abin da ake nufi da islam da musulunci sai manzo Allah ya bashi amsa yace al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wa tuhijja al-baita in istata'ta ilayhi sabila manzo Allah yace al-islam musulunci shine an tashhada an la ilaha illallah na farko ka shaida ka yarda ka shaida cewa ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah na farko kenan ka san haka kuma ka yarda da haka wa anna muhammadar rasulullah wa anna muhammadar rasulullah sannan kuma ka tabbatar ka yarda ka shaida cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah dan sako ne daga Allah manzo ne daga Allah Allah ne ya aika shi zuwa ga mutane ya aika shi da addinin musulunci wannan shine rukuni na farko wa tuqima as-salah sannan ka tsayar da sallah na biyu kenan ka tsayar da sallah na uku wa tu'ti zakah ka bayar da zakka na hudu wa tasuma ramadan sannan ka azumci watan ramadan na biyar na karshe ce wa tuhijja al-baita in istata'ta ilayhi sabila kai hajjin dakin Allah ma'ana ka je kai aikin haji a makka idan ka samu hanyar zuwa wannan hadisin daga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma muttafaqun alaihi ne bukhari da muslim suka rawaito shi wannan lafazin na muslim ne yana nuna cewa manzo Allah da kansa yayi bayanin rukunan musulunci guda biyar bit tafsil a cikin wannan hadisin wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da kuma fadar sa tsira da nucin Allah su tabbata gare shi yace buniyal islamu ala khamsin shi musulunci an gina shi ne akan wa'ansu rukunai guda biyar musulunci an gina shi ne akan abubuwa guda biyar sai manzo Allah ya zano nassin wa'annan abubuwa da hadisin ya zano shine an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wa tuhijja al-bait to amma a wannan ruwaya da manzo Allah ya ce buniyal islamu ala khamsin sai ya fara gabatar da aikin haji sannan daga karshe ya ambaci azumi kenan sai ya ce an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tuhijja al-bait wata suma Ramadan, ma'ana sai gabatar da ambaton aikin hajji sannan daga ƙarshe ambaci Ramadan. Wannan ita ce wato ruwaya, ita ma Bukhari da Muslim suka rawaito ta. To kaga a cikin wannan ruwaya ita ma ta biyu, manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi mana bayani akan rukunan musulunci, ma'ana shika-shikan musulunci ko gimshikan musulunci guda biyar ne. Na farko kalmar shahada, biyu ka shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah, sannan ka shaida annabi Muhammadu manzon Allah ne, sannan kuma ka yi sallah, ka tsayar da sallah, ka bayar da zakka, ka azumci watan Ramadan, sannan ka je aikin hajji in ka samu hanya. Wa'innan duka malam zai mana bayanin su nan gaba kaɗan, fillah-fillah me ake nufi da kalmar shahada, me ake duk zai bayanin su. Shi yasa yanzu kawai abin da muke so mu fahimta karkashin wannan gabar, wato dalilin hujjojin da aka, wato inda aka samo cewa rukunan musulunci guda biyar ne, shi muke so mu fahimta anan. A ina aka samo cewa rukunan musulunci guda biyar ne? To ga inda aka samo, manzo Allah ne ya faɗa, kuma hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Tambaya ta 16, malai ce ma mahallu shahadataini min ad-din, to menene matsayin kalmar shahada guda biyu a cikin addini? Me matsayin kalmomin shahadudin nan guda biyu? Ita ce shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa'innan kalmomi guda biyu menene matsayinsu a cikin addinin musulunci? Amsar mala ya ce matsayinsu shine la yadkhulul abdu fi ad-din illa bihima, bawa ma ba zai shigo cikin addini ba kwata-kwata sai da su. Bawa ba zai shigo cikin addinin musulunci ba sai da su, ma'ana sai ta hanyar furta su. Idan mutum ya zo wanda ba musulmi ba, wanda ba a haife shi cikin musulunci ba, idan yana son ya musulunta, to dole sai ya furta wa'innan kalmomi guda biyu. Ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, sannan ya shigo musulunci. To kaga ashe wa'innan kalmomin suna da wato matukar muhimmanci cikin musulunci, tunda ba za ka ma shigo musulunci ba sai ta hanyar furta su. Malam ya ce qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala ya ce innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi, kadai masu imani, sai amfani da adatu hasr, shine kadai masu imani, ma'ana banda su, banda wasu, wato su kadai ne ba banda wasunsu, masu imani kadai tsagoran su sune alladhina amanu billahi wa rasulihi, sune wanda suka yi imani da Allah da manzansa, ma'ana suka yadda da kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah, suka furta da baki, suka yadda da ita har a cikin zuciyarsu. Haka kuma muhammadur rasulullah, suka faɗa da baki kuma suka yadda da wannan har cikin zuciyarsu. To wa'annan sune wato mu'minai, tsagoran mu'minai. Duk wanda ba haka yake ba, bai yadda da kalmar shahada ba, bai yadda da muhammadur rasulullah ba, to wannan bai ma shigo cikin musulunci ba, balantana ayi maganar imani. Wannan ayar tana cikin suratul nur aya ta 62. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, kuma manzo tsira da mijin Allah su kara tabbata gare shi, yace umirtu an uqatila an-nasu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. An umurce ni in yi ta yakar mutane, ma'ana ubangiji ya umurce shi, an kawo shi mu'minu lil majhul. Umirtu an umurce ni, waye umurce shi? Wanda ya umurce shi shine Allah. An umurce ni yace an uqatila an-nas, in yi ta yakar mutane, wato yaki ta hanyar ilimi, ilmantarwa da karantarwa da jihadi wanda aka sani, hatta yashhadu an la ilaha illallah, har sai sun shaida cewa ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, kuma su shaida cewa lalle annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne. Ma'ana an umurce shi ya tagwagwar maya har mutane su gamsu, su tabbatar da cewa lalle Allah nan ɗaya ne, ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai shi, su kuma tabbatar da cewa lalle annabi Muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne, Allah ne ya aiko shi. Daga wannan hadisin shi ma yana nuna mana cewa wato mutum ba zai shigo musulunci ba, yana nan a matsayin kafiri wanda in ta kama za a iya yakarsa a matsayinsa na wanda ba musulmi ba. Abinda zai raba shi da wannan, abinda zai raba shi da a yake shi karkashin musulunci, shine shaida cewa ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah, ya kuma tabbatar da cewa annabi Muhammadu manzo Allah ne. To idan yayi hakan, shikenan ya shigo cikin musulunci, kenan ko an yi wani abu na yaki na musulunci ya tashi, to shi ba za a yake shi ba, don da ya riga ya furta ainihin kalmar shahada guda biyu. To wannan ya nuna kalmomin nan guda biyu da su ne ake shiga addinin musulunci, wannan kuma yana nuna matsayinsu. Ba shikenan ba, a'a, suna da matsayi wanda ma ya wuce wannan mai yawa wanda malam zai bayani nan gaba. Malam ya ce, ma dalilin shahadatu an la ilaha illallah, tunda mun ce wato waɗannan kalmomi guda biyu su ne ake shiga musulunci ta hanyarsu, to me a ina aka samu hujjarsu, wato me dalili, komai a shari'a akwai inda aka samu shi, to a ina ne aka samu kalmar shahada, a ina aka samu kalmar shahada dukkaninsu biyu. Malam ya ce, ma dalilin shahadatu an la ilaha illallah, da farko a ina aka samu hujjar kalmar shahada, ita ce shahadatu an la ilaha illallah, ina aka samu ta? Amsar shi ne, ya ce, inda aka samu ta ƙaulullahi ta'ala, an samu ta ne a cikin faɗar Allah ta'ala da ya ce, shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim. Wannan wuri na farko kenan, Allah ya shaida annahu la ilaha illa huwa, shi da kansa ya yi makansa shaida cewa ba abin bauta da gaskiya mutacen kansa sai shi. Wal mala'ikatu, mala'iku ma sun shaida, wa ulul ilmi, haka ma'abuta ilimi su ma sun shaida cewa ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah. Qa'iman bil qist, Allah tsaye yake wajen tabbatar da adalci. La ilaha illa huwa, ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai shi. Al azizul hakim, wanda yake mabuwayi mai hikima. Kaga wannan ayar hujja ce, wato a inda aka ciro kalmar shahada a cikin Alqur'ani, suratu Ali Imran aya ta 18. Wa qawluhu ta'ala, da kuma fadin Allah ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah, fa'alam ka sani, annahu, yanda lamarin yake, la ilaha illallah, ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah. Wannan ayar ita ma wani sashi ne na wata aya da take aya ta 19 a cikin suratu Muhammad. Aga nan ma an samu kalmar shahada a cikin Alqur'ani. Wa qawluhu ta'ala, da kuma a cikin fadarsa Allah ta'ala wanda yake ya daukaka, yace, wa ma min ilahin illallah, kuma ba wani abin bauta sai Allah. Wa ma min ilahin, ma'anar duk wani abin da za a bauta ma, duk wani abin da za a bauta ma wanda ba Allah ba, to bai cancanci bauta ba, bai cancanta ba, wato bai kai matsayin a bauta masa ba, ba wanda ya isa kai matsayin a bauta masa sai Allah, don Allah ne yake da matsayi, yake da cancantar a bauta masa, domin shi ne ya halitta mu, shi ne ya halitta, shi ne yake raya halitta, yake arzikta ta da abubuwa na rububiyya da Allah ya mabayansa ɗan adam, wanda duk wanda za a bawa da a bauta ma za ka samu ba zai iya yin halitta ba, ba zai iya zo muku ruwan sama ba in kuna bukata, ba zai iya fitar muku da cirrai ba, ba wani abin da zai iya muku a rayuwa, shi kansa mabukaci ne. Da ufa talib wal matlub, da mai nema da wanda ake nema wajensu dukansu masarauni ne, to amma Allah ne kadai ya cancanci wannan matsayin. Shi yasa ya ce, wa ma min ilahin illallah, ba wani abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah. Wannan ayar tana cikin suratu Sa'd aya ta ainihin 65. Wa qawluhu ta'ala, kuma an sake samun wannan shahada a cikin fadin Allah ta'ala da yace, mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah, Allah ta'ala da dai bai taba rikar da ba, ma'ana bai riki da ba, Allah bai riki da ba, Allah bai da da, kamar yanda waɗansu suke cewa Annabi Isa dan Allah ne, ko kuma mala'iku ya'ya mata ne na Allah, da sauran abubuwa irin wannan. Sai Allah ya inkarin wannan, ya ƙaryata su, ya ce Allah da dai Allah bai riki da ba, Allah bai da da. Mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah, kuma babu wani abokin tarayya a tare da shi, ba wani abokin tarayya a tattare da shi, ma'ana Allah shi kadai ne bai da abokin tarayya. Ita ma wannan ayar tana fassara mana kalmar shahada, ba wani abin bauta sai Allah. Da kuma a cikin fadin Allah ta'ala da yace, qul law kana ma'ahu aliha, qul law kana ma'ahu aliha kama yaqulun idhan labtaghu ila dhal ashi sabila, qul kace da su, law kana ma'ahu aliha, da a ce akwai wasu alloli tare da shi, da a ce akwai wasu alloli na daban tare da Allah, sun zamo abokan tarayya gare shi, kama yaquluna, kamar yanda masu shirka suke fada. Allah ya ce izan, to da a wannan lokacin labtaru ila zil arshi sabila, da wa'annan allolin sun nemi hanyar da za su yi galaba akan Allah mai al'arshi, da sun nemi hanyar da za su yi galaba akan sa. Domin idan ka kalli sarakunan duniya, kowa kokarin ake, kowa kokarin yake a ce yayi galaba akan dan uwansa. To haka abin yake. To ashe inda a ce allolin biyu ne, to da wani ya kokarin galaba ko kuma a ce a'a, to mu yanzu wannan Allah na yanzu yanzu a shekaru miliyan nawa yana iko, ba a san tun da lokacin da ya faro mulkin ba. To ya kamata yanzu a yi zabe a sake wani, a sake wani Allah. Kaga wannan ba zai yi a faɗi wannan ba. Na ba wanda ya isa ya ce shi ya hito ya ce zai takara da Allah. Ba wanda ya isa. Shi ne Allah yake cewa da akwai wani wanda ya isa ya zama abokin tarayya ga Allah, to da ya nemi wata hanyar da zai yi galaba, da zai yi galaba ga Allah. Da ya nemi wata hanyar da zai yi galaba ga Ubangiji ko ya yake shi. Amma to da ɗaya ba ta samu, sai dai ka zo ka yi da'awarka ta baki, ƙarshe ka yi ƴan shekarunka kuma Allah ya kashe ka. To menene? Irin su Fir'aun da suka zo suna cewa ana rabbukum al'a. Kaga wannan da'awa yayi da baki, amma shi da kansa ya san da cewa ƙarya yake. Saboda Allah ya ce ba wani abin bauta tare da shi. Da a ce akwai wani abin bauta tare da shi, to da wannan allolin sun nemi wata hanya da za su yi galaba ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ayar tana cikin suratul Isra, aya ta 43, aya ta 42. Wannan ayoyin gaba ɗayansu da muka karanto hujja ce da suke tabbatar da cewa ga inda aka samu kalmar shahada a cikin Alkur'ani, bayan kuma an same ta a cikin hadisin da muka karanta daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam. To idan mun fahimci cewa kalmar shahada kalma ce da ta zo a wurare da dama a cikin Alkur'ani, manzo sallallahu alaihi wasallama ya ambace ta wurare da dama a cikin hadisansa, sai tambaya ta 18 shine sai ce ma ma'ana shahadatu Allah ilaha illallah. To menene ma'anar shaidawa ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah? Wannan kalmar me ma'ananta? Anan ne gizo yake saka, ma'ana ana son bayan mutum ya ce la ilaha illallah, to yi kokari ya san me ma'anar wannan kalmar. Shine malam an ya tambaye mu, tunda mun ji matsayin kalmar shahada kuma mun ji inda aka samo ta a cikin Alkur'ani da Sunna, sai ce ma ma'ana shahadatu Allah ilaha illallah. To menene ma'anarta? Amsar sai ce ma'anaha nafyu istihqaqil ibadati an kulli ma siwa Allah wa isbatuha lillahi azza wa jalla wahdahu la sharika lahu fi ibadatihi kama anna laysa lahu sharikun fi mulkihi. Mana yace ma ma'anaha ma'anarta shine nafyu istihqaqil ibadati an kulli ma siwa Allah, shine kore cancantuwar bauta ga dukkan wani Allah. Ita ce ma'anar la ilaha. Idan kace la ilaha wato nafiyun ne, kai nafiyu istihqaqil ibadati an kulli ma siwa Allah, ka kore cancantar bauta ga dukkan wani wanda ba Allah ba. In ka ce illallah shine wa isbatu halillahi azza wa jalla, to yanzu ka tabbatar da bautar ga Allah shi kadai wato madaukaki wanda yake mai girma. Wahdahu la sharika lahu, shi kadai bai da abokin tarayya. Fi ibadatihi, a cikin bautansa. Kama anna laysa lahu sharikun fi mulkihi, kamar yanda ya kasance bai da wani abokin tarayya a cikin mulkinsa. Yanda ya kasance ba ya da abokin tarayya a cikin mulki, kamar da muka yi bayani dazu, ba wanda sai ya ce zai fito ya takara da Allah. Ba ya da abokin tarayya a cikin mulkinsa, ba ya da abokin tarayya a cikin rububiyya ayyukansa, na fitar da rana da fadar da ita, na zubo ruwan sama da fitar da tsirrai, kashewa, rayawa da sauran al'amura irin wannan. Ba wanda ya tarayya da Allah a ciki, kuma kowa ya sallama ya yarda ni ba zan iya tarayya da Allah ba a mulkinsa, ba zai iya hawan kujeran Allah ta mulkinsa ba. Kowa ya yarda, babu ma mai wannan tunanin. Na biyu kuma kowa ya yarda ayyukan da Ubangiji yake yi shi yake yi, ba wanda isa yayi irinsu. To haka ya kamata kowa ya sallama a fagen bauta ma, to bai kamata a bauta ma kowa ba sai Allah. Shi kadai ne bai da abokin tarayya a cikin bautansa, kamar yanda yake bai da abokin tarayya a cikin mulkinsa. Malam ya hujja da ayan Alkur'ani, yace qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala ya fada a cikin Alkur'ani mai girma, yace zalika bi anna Allaha huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allaha huwa al-'aliyyul kabir. Allah ta'ala yace zalika, wancan abin da aka ambata a baya bi anna Allah, Allah maka bayani ne cewa dan ka gane cewa shi Allah huwal haqu, shine abin bauta na gaskiya. Wa anna ma yad'una min dunihi batil, kuma ka tabbatar da cewa duk abin da ake kira dan bauta, kira na bauta kuma bayan sa, kuma bayan Allah, huwal batil, wannan ƙarya ne, banna ce, bata ne. Wa anna Allah huwal aliyul kabir, kuma lalle Allah shine madaukaki wanda yake mai girma. Wannan ayar tabbatarwa take cewa Allah ne kadai cancanci bauta, shine abin bauta na gaskiya. Duk abin da kai rika ka bauta mawa, ka bauta masa wanda ba Allah ba, to ba abin bauta bane na gaskiya, dan bai cancanta ba. Abinda ake kira wanda ba Allah ba, ana neman mafaka, taimako, wane ne a wajen su kuma bayan Allah, wannan batil ne, banna ce kawai, ba abinda zaka samu a wajen su, sai dai su su nema a wajen ka, su ma su suna da bukata a wajen ka, kai da kake kiran su. Wa anna Allah huwal aliyul kabir, kuma Allah shine madaukaki wanda yake mai girma. Wannan ayar tana cikin suratul hajj aya ta 62. To kaga anan ma wannan ayar tana kara fassara mana ma'anar kalmar shahada. To idan mun fahimci ma'anarta, shine kore cancantuwar bauta ga dukkan wani wanda ba Allah ba. Duk abin da sunan sa bauta, to karka jingina shi ga wurin Allah, karka jingina shi ga wani wanda ba Allah ba. Ka tabbatar da dukkan wani abubuwa da suka shafi sha'ani na bauta ga Allah shi kadai. Wannan shine ma'anar kalmar shahada. To wannan sai mu fahimci cewa to ita kalmar shahadan a tambaya ta 19 tana da sharuɗa. Ma'ana kalma ce wadda take da sharuɗan da ake so ka cika, dan ka faɗe ta da baki ba tare da ka cika waɗannan sharuɗan ba. Ba tare da ka cika waɗannan sharuɗan ba, to akwai kurakurai da dama, ko kuma akwai rauni a cikin kalmar shahadan ka. Kalmar shahadan naka ba za ta karbu ba. Sai malamin ya tambaya, yace ma hiya shurutu shahadatu an la ilaha illallah, shurutu shahadati an la ilaha illallah allati la tanfa'u qa'iluha illa bi ijtima'iha fi. Wa menene sharuddan kalmar shahada, menene sharuddan shaida cewa ba abin bauta da gaskiya bisa cintanta sai Allah, wanda ya faɗi kalmar shahadan da bakin sa, faɗin da ya mata ba zai amfane shi ba sai dai idan ya hada waɗannan sharuddan gaba ɗayan su. To waɗannan sharuddan menene? Sai malamin ya bayi da amsa, yace shurutuha sab'un ko sab'atun, sharuddan kalmar shahada guda bakwai ne, sharuddan guda bakwai ne ga dukkan wanda yake so in ya faɗe ta amfane shi, to lalle ya kokari ya cika waɗannan sharuddan guda bakwai, wanda waɗannan sharuddan gaba ɗayan su a cikin Alkur'ani aka samo su da kuma hadisai ingantattu na manzo sallallahu alaihi wasallam. Malam zai dauke su bayan ɗaya bayan ɗaya mana bayani. Yace al-awwalu, na farko, al-ilmu bi ma'anaha nafiyan wa isbatan, sharadi na farko kai ilimi na sanin ma'anar la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, kasan kai ilimi, kasan ma'ananta, nafiyan wa isbatan, kasan abinda take korewa, kasan abinda take tabbatarwa, kai bincike game da ita kalmar shahadan nan da kace ashhadu an la ilaha illallah, kai ilimi, kasan me take korewa, tana kore wasu abubuwa sanannu irin su shirka da sauransu, tana kore cancantar bauta ga dukkan wani wanda ba Allah ba, sanan kasan abinda take tabbatarwa shine tabbatar da bauta ga Allah shi kadai. To menene bauta? Duk wannan sani ka je kan makaranta ka san wannan. Ashi abu na farko wanda ya faɗi kalmar shahada, to shikenan yana buƙatar yayi ilimi game da sanin ma'anarta, ya kuma yi aiki da ma'anonin. Na biyu wace asani, na biyu istiqanul qalbi biha, zuciya ta samu yaqini. Ma'anar yaqini shine tabbataccen imani, imanin da ba shakka bata darsuwa a cikin sa. Mutum ya samu tabbataccen imani, ya samu yaqini game da ita, kar ya zama kana shakka game da wani abu na kalmar shahada. A zuciyanka jazman ka yi imani da ita, ka yi imani da dukkan abin da ta kore, ka kuma yi imani da dukkan abin da ta tabbatar. Na uku, an inqiyadu laha zahiran wa batinan, ka miƙa jayuwa ga dokokin da kalmar shahada ta zo da su, a zahiri da kuma baɗini, a zahirinka da baɗininka. Ma'ana ka jayu ga dokokin da kalmar shahada ta zo da su. Kalmar shahada ta zo da waɗansu dokoki, ika za, ika za, ika za, bari kaza, bari kaza, bari kaza. To ka miƙa wuya ga waɗannan dokokin a cikin zahirinka da baɗininka. Wato duk wata doka da ta shafi kalmar shahada na tabbatarwa da korewa, ka miƙa wuya ga wannan dokar, ka miƙa wuya kuma a zahiri, kuma ka miƙa wuya a baɗini. wato da zaka mika wuya a zahiri amma a batini baka mika wuya ba kaga sai ya zama munafiki kenan to dole ya zama ka mika wuyan ne zahiran wa batinan a cikin zuciyanka haka kuma a bayyananka a ga kana aiki da dokokinta shine al-inqiyad ka jayu ga dokokin kalmar shahada banda tirjiya a ka jayu ka mika wuya ar-rabi'u sharadi na hudu al-qabulu laha fala yuraddu shay'an min lawazimha wa muqtadayatuha na hudu yace al-qabulu laha ka karbe ta ma'ana ka karbe dukkan abin da yazo daga wajenta daga wajen kalmar shahada ka karbe shi hannu biyu fala yuraddu shay'an min lawazimha kada ka mayar da wani abu da kalmar shahada ta lazamce shi kalmar shahada ta tabbatar da bauta sannan kuma ta kore ne ta kore shirka to kada ka mayar da wani abu da kalmar shahada ta lazimce shi duk wani abin da yake yana daga cikin lawazim kalmatu shahada kalmar shahada ta lazimce shi to kada ka mayar da shi idan ta zo da shi ka karbe shi hannu biyu wa muqtadayatiha haka abubuwan da ta nema daga wajenka to ka karbe su hannu biyu duk abin da ta zo maka da shi to ka karbe shi hannu biyu duk abin da ta nema daga wajenka kai to wannan shine abin da ake nufi al-qabulu laha ka karbe ta hannu biyu kai aiki da dokokinta abinda ta hana kuma ka kaurace duk wani abin da yazo daga bangaren kalmar shahada ma'ana Allah ne ya umurni ko yayi maka dadi ko bai maka dadi ba ko ya dace da abin da ranka yake so ko bai dace da abin da ranka yake so ba ko ya dace da al'adar garinku ko ya saba ma al'adar garinku duk yanda ya kasance in dai wannan abun an ce Allah ne ya faɗa wanda Allah nan shine la ilaha illa huwa shine ya faɗa duk yanda abin bai maka dadi ba kawai sai ka sallama duk yanda kake jin dadin wannan abin da kake yi a duk lokacin da aka ce Allah ya ce Allah ya hana shi ko ya haramta shi to kuma sai ka ji kawai ya fitar ranka wannan shine al-qabul ka karbi duk abu komai dadin abu in dai tace ba so ka bari in Allah ya ce bai so ka bari duk yanda kake son abu in Allah ya ce bai so ka bari duk yanda kuma abin baka son shi in dai hukunci ne na Allah kawai sai ka ji zuciyanka ka sallama ka mika wuya ba tare da ma ka samu wani hukunci a cikin zuciyanka ba kawai kai sai ka mika wuya ga dukkan Allah to wannan shine al-qabulu laha wato ka karbe ta hannu biyu ka rungume ta hannu biyu duk abin da tazo da shi ka dauka karbe shi al-khamisu nabiyar al-ikhlasu fiha yin ikhlasi a cikin ta mana ya zama komai zaka yi kuma ka tsantsance ka tsarkake dan Allah kake shi kadai duk wani abin da zaka yi a matsayinka na wanda ya imani da kalmar shahada ya fade ta da bakinsa to duk abin da zaka yi ya zama da ikhlasi kake kar ya zama kana yi da wata manufa kamar da muka fada a cikin darasin da ya gabata komai da zaka yi ya zama kana yin sa ne da ikhlasi da tsarkin zuciya dan Allah kake yi dan neman yardan Allah dan samun aljanna abu na shida sharadi na shida shine as-sidqu min samimin qalbi la bil lisani faqat ka gaskatawa wanda ta zo daga cikin asalin zuciyanka gaskatawa kar ya zama da harshe ne kadai ka faɗa amma zuciyanka ba ta gaskata ba saboda haka yana daga cikin sharadin kalmar shahada duk abinda ka faɗa ka gaskata shi a cikin zuciya kar ya zama ka faɗa ne kawai da harshe amma zuciyanka ba ta gaskata ba sharadi na bakwai al-muhabbatu laha wa li ahliha wal mawalatu wal mu'adatu li ajliha shine son kalmar shahada din kaji kana son ta a ranka kuma kana son ahluha kana son wali ahliha kuma kaji kana son ma'abutanta ma'ana mutanen da suke rike da kalmar shahada suna aiki da ita kaji kana kaunar su wal mawalatu wal mu'adatu li ajliha sannan kai soyayya kai kiyayya saboda kalmar shahada ma'ana kai soyayya da wanda yake son kalmar shahada yake fadar ta yana aiki da ita ka kuma yi kiyayya da wanda yake kalmar shahada yake fadarta yake aiki da ita ka yi kiyayya da shi to wannan sune sharuɗa guda bakwai na kalmar shahada wanda ana son duk wanda ya fade ta ya tabbatar ya cika su a lokacin kuma za ta yi masa amfani shi yasa wani mawakin musulunci da ya zo sai ya waƙe su a cikin wasu baitutuka guda biyu yace ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma mahabbati wa inqiyadi wa alqabuli laha وزيد صامنها الكفران منك بما سوى الاله من الاشياء قد قلها يتي شرطن كلمه شهاده علم نفرقو علمي يقين يقيني ا cikin zuciya واخلاص بصركن نيه wasai da kuka da kuma gaskatawa ma'a muhabbati tare da kauna cikakkiyar kauna wan qiyadu da kuma mika jayiwa wal qabulu da kuma karba laha gare ta ita kalmar shahada ka karbe ta karbi duk abin da tazo da shi sai yace wazida saminuha wasu malamai sun kara na takwas ma suka ce shine al kufranu minka ka kafirce ma ka kafirce wato a samu kafircewa daga wajenka bimasi wal ilahi ga dukkan wani abin da yake ba Allah ba min al ashiya'i gaduriha daga abubuwan da ake bautar su duk wani abu da ake bauta ka kafirce masa shi ma sharbi ne bayan ka cika wannan sharuɗa guda bakwai kuma sai ka cika sharbi na takwas shine kuma kafirce ma ka kafirce ma duk wani abu da ake bauta wanda ba Allah ba kai bara'a da shi to wannan shine sharuɗan ta adunkule a jumlace yanzu ga fashin bakin su fillah fillah madauki na farko ce madalil ishtiratul ilmi min alkitabi was sunnah to me dalilin da yasa muka ce kalmar shahada sharɗinta na farko shine ilimi a cikin qur'ani da sunna ina aka samu dalili ina aka samu hujja ai wanda zai ce ina aka samu wa'annan hujjoji wa'annan sharuɗa ina aka samu su an samu su ne a cikin alqur'ani da sunna wa'annan sharuɗa guda bakwai ko zuwa takwas da kalmar shahada take da su wanda malam yace ba za ta amfane ka ba ko da ka fade ta sai ka cika su ina aka samu dalilai sai ce ga dalilan ma dalilul ishtiratul ilmi min alkitabi was sunna wanda shine tambaya ta 20 menene dalilin sharɗan ta ilimi cewa kalmar shahada sharɗin ta dole in ka fade ta ka san me kake cewa ka san ma'ananta abinda take korewa da abinda take tabbatarwa a ina aka samu dalili wannan a cikin qur'ani da sunna wanda a cikin qur'ani da hadisi amsar sai ce an samu hujjar ne daga qauluhu ta'ala na farko daga fadin Allah ta'ala da yace illa man shahida bil haqqi a cikin alqur'ani Allah yace ba wanda zai tsira illa man shahida bil haqqi sai wanda ya fadi kalmar shahada da gaskiya illa man shahida bila ilaha illallah bil haqqi sai wanda ya shaida ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta bil haqqi kuma da gaskiya wa hum ya'lamuna alhali kuma su sun san ma'anarta kaga sai Allah ya ce yasa sharadi na ilimi wa hum ya'lamun alhali su sun san me suke cewa ka faɗi kalmar shahada wa hum ya'lamun alhali kuma da ilimi ka faɗa ka san me ta kore me take korewa ka san me take tabbatarwa to a lokacin da ka faɗe ta da ilimi to ka cika sharadi na farko wannan ayar ka neme ta a cikin suratul zukhruf aya ta 86 ka kuma neme tafsirin da malamai suka yi mata don samun ƙarin bayani shi yasa su faɗe ta wa hum ya'lamuna bi qulubihim ma'ana ma nataqu bihi alsinatihim mal yace su ya zama sun san ma'anarta da zuciya a cikin zuciyansu sun san ma'anarta sun faɗa da halshensu da kuma zuciyansu sun kuma san ma'ana ma nataqu bihi bi alsinatihim sun san ma'anar me suka furta da halshensu to wannan ya zama abinda ka faɗa da harshen ka san ma'anarsa kare zama kafiri ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko ashhadu an la ilaha illallah tambayar ka me kace me ma'ananta me take korewa me take tabbatarwa baka sani ba to wannan shi ma kuskure ne dalili kuma da aka samu a hadisi shine qauluhu ko qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kuma fadar manzo tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da yace man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala aljanna hadisin imam muslim ruwaito shi manzo Allah yace man mata duk wanda ya mutu wa huwa ya'lamu alhali shi yana sani yana da ilimi Allah ilaha illallah cewa ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah dakhala aljanna ya shiga aljanna zai shiga aljanna kaga nan ma sai manzo Allah ya sha sharadi na me sharadi na ilimi man mata wa huwa ya'lamu wanda ya mutu alhali shi yana sani mana yana da ilimi na sanin la ilaha illallah Allah ilaha illallah cewa ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah dakhala aljanna ya shiga aljanna to kaga wannan ita ce hujjoji da aka samu a Qur'ani da Sunna a Qur'ani da hadisai wajen tabbatar da wato ilimi yana daga cikin sharuɗan la ilaha illallah tambaya ta 21 yace ma dalilul ishtiratul yaqini min alkitabi was sunna to ina aka samu dalili ina aka samu hujja na sharɗan ta yaqini cewa yaqini sharadi ne na kalmar shahada dole wanda ya fade ta da yaqini in ba haka ba ba za ta amfane shi ba me dalili a cikin Qur'ani da kuma hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam? Amsar malice inda aka sabo hujjar shine qaulullahi azza wa jalla, fadin Allah wanda yake mabuwayi mai girma a cikin Al-Qur'anin sa, inda yace innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, sani kadai masu imani sune waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa, ma'ana suka faɗi kalmar shahada, suka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, suka ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, suka faɗa da bakin su. Sai Allah yace thumma lam yartabu, sa'annan kuma basu yi shakka ba, ma'ana sun faɗa ba sa shakka, dan ita shakka ita take kore yaqini, idan shakka ta zo to babu yaqini, idan aka samu yaqini to shakka ta kau. To ka faɗi kalmar shahada da yaqini summa lam yartabu, sannan ba sa yin shakka, kaga anan an samu mai sharadi na yaqini, sun faɗi kalmar shahada tare da yaqini ba sa shakka a cikin zuciya, har yazo inda Allah ta'ala ya ce ulaika humus sadiqun, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi ya ce ulaika humus sadiqun, Allah ya ce waɗannan su ne masu imani na gaskiya da sun faɗa ba tare da shakka ba. Ayar tana cikin suratul hujurat aya ta 15. Kaga wannan hujja ce a cikin Al-Qur'ani da take nuna dole sharadin la ilaha illallah sai an samu yaqini, ka faɗa ba tare da shakka ba. Wa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, da kuma faɗar manzo da yace ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallahu bihima abdun ghayru shakkin fihima illa dakhala aljanna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na shaida ba abin bauta da gaskiya bisa cintanta sai Allah, wa anni rasulullah kuma cewa ni ma'ana yana nufin shi annabi Muhammad manzon Allah ne, la yalqallahu bihima abdun ba wani bawa da zai hadu da Allah da wa'innan kalmomin guda biyu, ghayru shakkin fihima ba yana mai shakka da su ba, ya zo ma Allah da su ba tare da shakka ba, illa dakhala aljanna face sai ya shiga aljanna, ba wanda zai zo a ranar alkiyama yana rike da kalmar shahada biyu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, baya shakkar su a cikin zuciya, ba wani abu na shakka da yake da shi game da su a cikin zuciyarsa, in yazo lahira da wannan faci sai ya shiga aljanna. Wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito shi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Abi Huraira, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma sahabinsa Abu Huraira, yace mallaqita wara'a hadhal ha'it yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashirhu bil janna, kaje bayan wannan katangar, mallaqi ta wara'a hazal ha'iti, duk wanda ka same shi a bayan wannan katangar, manzo Allah yake gaya ma Abu Huraira, kaje ka kewaya bayan wannan katangar, duk wanda ka same shi a bayan wannan katangar, a bayan wannan ginin, a bayan wannan bangon, ya shahadu an la ilaha illallah, yana mai shaida cewa ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah, mustayqinan biha yana mai yaqini da ita har cikin zuciyarsa, yayi yaqini yayi tabbataccen imani baya da shakka game da ita, mustayqinan biha qalbuhu zuciyarsa ta yi yaqini game da kalmar shahadan nan, fa bashirhu bil janna, to kai masa bishara da aljanna. Wannan hadisan dukkanin su suna cikin wato ainihin sahihi Muslim, shi ma hadisi ne wanda Imam Muslim ya rawaito shi. To kaga wannan shi ma ya nuna ashe kalmar shahada sharadin ta nabi shine ainihin yaqini. Tambaya ta 22 shine ma dalilin ishtiratul inqiyadi min alkitabi was sunnah, menene dalilin shartan ta mika jayewa, tunda mun ce dole idan mutum ya faɗi kalmar shahada da bakinsa to dole sai ya jayu ga dokokinta. To ina aka samu wannan dalili da aka shartanta ma kalmar shahada shi, idan har baka jayu ga dokokinta ba to kalmar shahadan ba za ta maka amfani ba, ina aka samu shi a cikin Qur'ani da sunna, cewa dole dukkan wanda ya ce ashhadu an la ilaha illallah to dole kuma ya jayu ga dokokin Allah da manzansa, ina aka samu a cikin Qur'ani da sunna? Inda aka samu amsar shi ne an samu ne a cikin fadin Allah ta'ala da malai yace qala Allah ta'ala, Allah ta'ala yace wa man yuslimu washahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha, dukkan wanda ya sallama rayuwarsa ga Allah ya miƙa jayuwa ya jayu ga Allah, wa huwa muhsinun alhali shi yana mai kyautata aikin sa, faqad istamsaka bil urwatil wusqa to hakika yayi ruku da igiyan nan mai karfi, lan fi sama laha wadda ba za ta taba yankewa ba, za ta taba katsewa ba. Ayar tana cikin suratul Luqman aya ta 12 وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوم من الله تعالى من الله استبت غريش يجي لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به yace ɗayanku ba zai yi imani ba har sai ya kasance san zuciyarsa yana bibiyar abinda nazo da shi. Wannan hadisin malaman hadisi sun raunana shi, sun ce isnadi a cikin isnadin sai da isnadin sai yana da rauni. Ibn Abi Asim a cikin As-Sunna juz'i na farko yayi bayani shafi na 12 da kuma shafi na 15. Imam Al-Baghawi a cikin sharhi Sunna, a cikin sharhi Sunna shi ma ya kawo hadisin, kuma ya ce hadisin yana da rauni a juz'i na farko shafi na 212 zuwa shafi na 213, da kuma a cikin littafin da ake kiransa Kanzul Ummal shi ma sun kawo shi sun ce hadisin yana da rauni, shafi na 284. Sannan a cikin isnadin hadisin akwai wani da ake kiransa Nu'aym ibn Hammad, wanda wannan da'ifi ne, to shi yasa malamai suke ainihin rauni a hadisin cewa wannan hadisin mai rauni ne. Amma kuma kowa ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ta'ala yana cewa duk wanda ya da'a ga Allah to haqiqa wa man yutika rasula faqad ata Allah, duk wanda ya da'a ga manzon Allah to ya da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala. Duk da wannan hadisin yana da rauni, to amma kowa ya sallama ya yarda cewa idan ka miƙa wuya ga dokokin Allah to kuma dole ne ka miƙa wuya ga dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan manzo sallallahu alaihi wasallam yana isar da sakon Allah ne, shi baya fadar abun nasaransa. Wa man yutika anil hawa in huwa illa wahyu yuha, duk abin da zai zo ya gaya maka na addini ba san rai, Allah ne ya turo shi da shi. Ashe yanda zaka sallama wuyanka ga dokar Allah, to haka kuma zaka mika wuyanka ga dokokin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shimfida domin a matsayinsa na mai isar da sako na Allah subhanahu wataala. To kaga waɗannan hujjojin sun tabbatar da cewa dole mutumin da zai faɗi kalmar shahada to ana buƙatar ya faɗe ta, sannan kuma ya jayu ga dokokinta. Tambaya ta 23, ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ منين دليل ديسا اكا شرطانتا واتو اينهن تيوى كلمة شهادة تنا لشهر دينا القبول تيوى ككربيع بنا تزول شهنو بيبيو عسيكم القرآن دا حديثين منزو صلى الله عليه وسلم انا اكا سامو هجة امصر ان سامو هجة نيما ليتي قال الله تعالى عند الله تعالى يتي في شأن من لم يقبلها, a lokacin da Allah yake ba mu labari game da sha'anin wanda yake karbanta, wanda yake karban la ilaha illallah, yace ihshiru alladhina zalamu azwajuhum, ihshiru alladhina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun. Allah ta'ala yace ku tattaro waɗanda suka yi zalunci da matayensu da abinda suke bauta, har yake inda yake cewa innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatana li sha'irin majnun. Wannan ayar tana cikin suratul Saffat da kuma sauran hujjoji da suke jiyo baya, kasancewar lokaci ya riga yayi. A nan zamu dakata, idan muka zo darasi na gaba zamu karasa bayani akan sharuɗin la ilaha illallah, sannan mu ci gaba da izinin Allah. Da fatan an mun karanta daidai, Allah ya ba mu dada da kure, Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.